wasu da yankin Niger Delta da ma mazauna yankin suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin kudu maso gabashin Najeriya, wato yankin da kabilar Igbo take, kuma ga abin da suke cewa.
I'm Daniel. I think the most important thing you should do is to go to the root cause of the problem. I mean, why are they agitating? To the best of my knowledge, they are agitating because they are only...
Wanda take da suna Daniel. Yana cewa ni a nawa ra'ayi ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai yankin Igbo abu mai muhimmanci da ya kamata a yi shi ne na ya zauna da matasan Igbo domin ya ji dalilin da ya sa suke kokarin kwallewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra. Ni a nawa sani yunkurin kwallewa daga Najeriya saboda danyen mai na bata muhalli a yankin ta kabilar Igbo, kuma gwamnati ba ta ɗauki matakan da suka dace ba domin shawo kan matsalar. Shi kuwa wannan ya ce,
I want them to look into their needs. What do they need? And in order to provide for them, even if they cannot provide.
Ina cewa ne sunana Baido, ina son shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya kawo ziyara a kabilar ta Igbo ya kalli bukatar 'yan kabilar kuma ya biya musu bukata domin kai ga samun dawwammamin zaman lafiya a ƙasar ta Najeriya.
Sunana Rukutu Wabara, ya mun ji daɗi da wannan ziyaran da shugabanmu ya kawo mana. Don ka tuba tun da ya hau mulki bai yi mana ziyara ba. Ina fatan wannan ziyaran da ya kawo shugabanninmu, ina fatan za su gaya mai abubuwan da muke so a ɓangaren yankinmu. Haka ne, tun da shugaban ƙasa ya shigo wayannan matsalolin da ake samu na IPOB ɗin nan, mutane ina ganin ra'ayinsu zai fita daga wayannan harkar.
Suna Muhammadu Mukhtar Dambuta. Yan kakula, ai akwai ɗan kwamitare yake bai bayani a gudun yake cewa Jalal Muhammadu Buhari lokacin da manzaɓe zai mutu alƙawarin zai gyara hanyar Amince ba, amma kuma ga shi daga hawansa yanzu an fara yin alam kusan gamawa. Wannan ga gaske na zan cewa ya san matsalar su, yana kuma tare da su, yana kuma shirin a tafi da su. Har gudunwa da kansu ba shewa da su ba.
Eh, to ni ne Alhaji Musa Sakiri shugaban yan arewa a kudancin Najeriya. Ra'ayin mu a nan wannan ziyara ta yi kyau. To shugabannin Igbo su nuna murna da wannan ziyara da shugaban ƙasa ya kawo. Amma in ka duba, ya yi musu alƙawla da yawa da abubuwan da za a yi musu. Amma muna ganin wannan ziyara ta ƙara inke ƙauna tsakanin Buhari da waɗannan mutane.
Okay, suna Comrade Bala Muktar Muhammad. To, kamar yadda ƙasa ta kasance especially yadda ƙalubale yake ta faruwa a wannan yanki, to dama abin da ya kamata kenan ya yi a matsayin shi na shugaba ya je ya korafin su, ya ji abubuwan da suka janyo ƙiyayya tsakanin shi da su, ko kuma tsakanin su al'umman wannan yanki masu neman ɓallewa daga Najeriya.
Wannan ziyarar dai ita ce ta farko da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai a yankin na kabilar Igbo tun bayan hawansa mulki a shekara 2015, dukuwa da barazanar da kungiyar nan da ke fafutukar kafa Biafra ta IFOP ta yi na tayar da tanzoma a yayin ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ziyarci jihohin Ibonyi da Enugu a baya-bayan nan, yayin da yau zai ziyarci jihar Anambra, inda ya halarci taron yaƙin neman zaɓe na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka. Daga Fatakwal, Najeriya.